masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi assalamu alaikum muryar amurka dan Allah ku babu amsoshin waɗannan tambayoyin a ina majalisar dinkin duniya take menene dalilin da yasa aka sa mata suna majalisar dinkin duniya wace irin gudunmawa ita majalisar take bayarwa ga kasashen duniya Majalisar na iya magana a yi aiki da maganar? Masu tambaya, kawo mai ruwa Bajoga da Sani Muhammad Isa Bajoga. Idan masu tambayoyin kawo mai ruwa Bajoga da Sani Muhammad Isa Bajoga na tare da mu, ga wakilinmu a shiryar Adamawa, Muhammad Salisu Garba, da ansar da ya samo muku daga Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola, jihar Adamawar Najeriya, wanda ya ce.
Mai tambaya na tambaya inda headquarter Majalisar Dinkin Duniya take. Majalisar Dinkin Duniya wanda ake kiranta United Nations da Turanci tana da babban headquarter ta kasar America kuma jihar New York City. Annan take da babban ofisin sa na gudanar da ayyukanta na yau da kullum inda take da ma'aikata da yawa a ciki wanda suka kai Dubai zance maka. Kuma tana da wayansu ofisoshi a kasashen duniya da dama amma hudu daga cikin su manya-manya inda take aiwatar da wayansu ayyukanta manya-manya guda hudu a Africa akwai Kenya, a jihar Nairobi, headquarter na Kenya kenan, a Netherlands akwai Hague, kasar Netherlands kenan, da kuma kasar Sweden kuma akwai a garin Geneva, Austria kuma a garin Vienna. Wayannan manya-manyan ofisoshin Majalisar Dinkin Duniya tana aiwatar da ayyukanta da dama wanda suke karɓa daga kasar America. Wato Hague din nan ta yi suna a duniya inda ofishin babban kotun duniya take kenan wanda yake ƙarƙashin Majalisar Dinkin Duniya wanda ake cewa International Court of Justice, wato kotun na koli na duniya gaba ɗaya. So tana kasar Netherlands. So wayannan ofisoshi guda hudu da kuma headquarters ta take da yake New York nan Majalisar Dinkin Duniya take aiwatar da ayyukanta da dama sa'annan yana isar ga jihohi sauran kasashen duniya gaba daya. Muna da kasashe 193 ko kuma wani lokaci zaka samu 94 members wato sune membobin kasashen da suke ƙarƙashin United Nations Organization. Tun lokacin da aka kirkiro ta, lokacin da aka kirkiro ta kasashe ba su wuce 50 bane. Amma zuwa yau tana da kasashe guda 194 hadda hudu wani lokaci za a baka da uku amma da hudu ne yafi inganci domin kasar a Africa ne aka samu kasa na 94 don haka an kirkiro ta ne an bata wannan sunan da niyyar dinka duniya gaba daya shine aka ce Majalisar Dinkin Duniya abinda ya fara kawo ita United Nations ko Majalisar Dinkin Duniya a 1945 an yi gumurzu yaki na duniya na biyu kenan yakin duniya na biyu wanda aka aikata shekara daga 1939 zuwa 1945 a wannan lokacin ne aka kirkira Majalisar Dinkin Duniya da niyyar a wannan majalisar ta zama wanda zata aiwatar da ayyukan Majalisar Dinkin Duniya wanda zai iya kare ta daga rigingimu wanda zai kai ta World War so kuma in ka duba lalle abinda aka kirkiro ta domin kada a sake yin irin wannan fada na duniya gaba daya ta cika burin domin tun da aka kirkiro ta a 1945 ba a sake fada na duniya gaba daya ba wato World War kamin a yi Majalisar Dinkin Duniya wannan wanda ka sani akwai wanda aka yi ta wato ake kira League of Nations wannan lokacin an yi ta ne a 1920 after First World War kenan da aka yi yakin duniya na daya turawa suka zanna suka kirkiro wannan League of Nations around 1920 da niyyar wannan din ta zama izina da kuma ta yi kokari ta hana sake aukuwar irin wannan fada to daga baya amma fadan ya barko a 1939 aka yi fada ko jin shekara 4 zuwa 5 39 din nan 40 41 42 43 har zuwa 44 ana fada 1945 aka samu ka kirkira Majalisar Dinkin Duniya to zuwa yau gaskiya in ka duba ba sake fada da ake cewa walwa ba wato duniya gaba daya tana cikin fada ana fadace a wayansu kasashe da dama amma dai ba duniya gaba daya take fada ba to don haka zaka iya cewa Majalisar Dinkin Duniya ta cimma burin da aka kirkiro ta zuwa yanzu da amma bata ci burin duk abin da take bukata ba amma dai iyakar abinda ake bukata kada a samu bolwo to lalle wannan an cimma wannan burin alhamdulillah sai kuma tambaya ta uku da yake cewa Majalisar Dinkin Duniya tana iya bayar da ayi abu kuma aiwatar to lalle tana iya yin bada iko amma a tabbita aiwatar ta tabbatar an aiwatar har da iko na aiwatar din nan ba ta da wannan karfin domin kuma ba kasar duniya bane ba sovereign country bane it is just a voluntary organization zaka yi ka shige yau ka fita gobe ba ta da sojoji nata ba ta da police nata ba ta da kotu nata wanda zata iya enforcing. Amma abinda take yi in ta bada umurni ba aiwatar ba zata iya yin boycotting wannan kasar ko kuma ayi abinda ake cewa sanction. Ana iya aiwatar da irin wa'annan abubuwan da ita take samun karfin aiwatarwa da kuma manyan kasashe guda 4 ko 5 da ake cewa permanent security council members to kasar America, kasar Faransa, kasar Britania da kuma kasar China. Kaga wa'annan kasashen guda 5 din su suke zama su aiwatar duk abinda majalisar dinkin duniya take bukata. In har ta bada in abu ayi wata kasa daga cikin duniya ta aiwatarwa to wa'annan kasashe guda 5 din nan za su iya kawo maka cikas a abubuwan da kake bukata a cikin kasanka. Majalisar dinkin duniya tana da cibiyoyi da yawa. Akwai cibiyoyi na kamar Social and Economic Council. Wannan cibiyar tana aiwatar da abubuwa da yawa a kasashen duniya inda take zuwa ta taimaka wa kasashe da basu da karfi irin ta hanyar makarantun su, asibiti, hanya da kuma sauran wasu abubuwa da wanda ka sani ake bukata na yau da kullum a kasashe da basu da karfi. Suna zuwa suna taimaka sun aiwatar a kasashen duniya da dama. Da dama Najeriya tana daga cikin kasashen da suka ci wannan moriya sosai. Cibiyoyi irin su UNESCO din nan duk cibiyoyi ne wanda suke karkashin United Nations UNDP wannan duk cibiyoyi ne suke karkashin United Nations kuma suna aiwatar da abubuwa da yawa a kasashen duniya especially African countries da kuma kasashe da ba su da karfin tattalin arziki. Tana zuwa tana taimaka musu sosai don haka Majalisar Dinkin Duniya a shekarun da ka ɗauke zuwa yanzu ta kawo wa duniya zaman lafiya sosai kuma tana hana kasashe zuwa fada sosai inda kaga ake fada tana zuwa ta zama kamar mai fada ta duba wannan ta duba wannan. Kaga ko maganar nuclear proliferation din a duniya Majalisar Dinkin Duniya tana daga cikin giya da ta tsaya lalle a daina kirkira nuclear bomb a duniya kuma an samu yarjejeniya wanda aka rubuta aka sa hannu aka hana kasashen duniya aiwatar da wannan abu da wannan aka samu karshen ci gaba da kirkiro nuclear bomb a duniya. So rashin kirkirar wannan ya kawo zaman lafiya a duniya kuma inda ake fada yanzu lokacin da kasar America ta yi fada da kasar Iran da kuma Iraq da sauran kasashe da suke wannan Gulf state din Majalisar Dinkin Duniya tana daga cikin tana tsakiya tana kokarin kawo wa sulhu tsakanin America da sauran kasashen da take fada da ita. Don haka lalle ko dai ta gaza a wani wurare Majalisar Dinkin Duniya tarihi da ya nuna ta yi aiki sosai kawo wa duniya zaman lafiya da kuma kawo wa duniya ci gaba ta hanya da yawa a kasashe da basu da tattalin arziki. Yadda ake samun kuɗin Majalisar Dinkin Duniya, ana samun kuɗin Majalisar Dinkin Duniya ne ta hanyar kasashe suke donation. Manyan kasashen duniya suna donating kuɗi su bawa ita Majalisar Dinkin Duniya. America tana da ciki farko wanda take gaba wanda take bada kuɗaɗe wanda Majalisar Dinkin Duniya take aiwatar abubuwan da take yi da kuma manyan kasashen duniya da kuma manyan mutane masu arziki in wani lokaci suke ba Majalisar Dinkin Duniya kuɗin su na aljihun su. Majalisar Dinkin Duniya ta aiwatar da abubuwan da suke bukata. Wayansu mutane kamin su mutu suna bada will nasu akan cewa in sun rasu dukiyar su gaba daya dauka tafi da shi United Nations na jiya aiwatarwa kasashen talakawa da dukiyar su ai musu wayansu abubuwan da suke bukata. Kaga ta haka Majalisar Dinkin Duniya take samun kuɗi. Abin da yasa America ta fi kowa magana cikin Majalisar Dinkin Duniya domin ita ta fi kowa taimakon Majalisar Dinkin Duniya da kuɗin da take bukata na yau da kullum da kuma aiwatar da ayyukan ta kasashe duniya. Don haka a Bature yana cewa he who pays dictates the tune. So ita take bada kaso babba daga cikin kaso kudin Majalisar Dinkin Duniya. Don haka wayansu za su gani cewa abin da Majalisar Dinkin Duniya take aiwatarwa tana aiwatar ne abin da America take bukata. Gaskiya ba laifi bane. America ta zama kasa na farko watakila zan ce maka kamar 60% kudi da Majalisar Dinkin Duniya take bukata aiwatar da ayyukan ta America take ba. Madalla Security Council kasashe guda 5 ne a duniya. Kasar America, kasar Faransa, kasar Britania, China da kuma kasar Russia wato USSR yanzu kuma Russia ake kiranta. Wayannan kasashe guda 5 sune ake kiran su a Majalisar Dinkin Duniya Security Council permanent members of the Security Council CDA ne na ita Majalisar Dinkin Duniya. Wayannan membobi guda 5 su suka fi kowa karfin iko a Majalisar Dinkin Duniya. Su suke da abin da ake cewa veto power kujerar naki da Hausa suke kira in how kujerar naki ko suke da karfin hawan kujerar naki akwai sauran membobi guda 10 goman nan su ba permanent bane ana zagayewa ne in wannan ta shekara 2 ta tafi wani kasa kuma ta zo ta shekara 2 wannan ta tafi wata kasa maka ta zo ta shekara 2 shekaru 2 ake yi ayi a sake zabowa daga cikin kasashen duniya amma wayannan guda 5 din nan su suke da permanent seat su suna nan dindindin a wannan wurin ba wanda yake cire su duk abinda yake bukata a majalisar dinkin duniya in daya daga cikin su ya hau kujerar naki to abun ba za ya aiwatar ba sai dai duka su biyar su zama bakin su ya zama daya sa'annan aiki majalisar dinkin duniya tafi daidai to zaka ga wani lokaci zaka ji ana cewa ita America ta hau kujerar naki wani lokaci ya ce maka Russia ta hau kujerar naki duk wannan siyasa ne na majalisar dinkin duniya sai wanda suka san siyasar duniya su zai za su iya ganewa amma lalle kasa guda biyar din nan su suka fi karfin fada a cikin majalisar dinkin duniya akwai kuma general assembly ita cibiya ne wanda duk kasashen duniya su members ne wato wannan kasashe da nace maka guda 193 ko 4 ina dukkan su membobi ne a majalisar dinkin duniya ana zama ne duk shekara so daya ake zama ana zama a headquarters ta a New York City zaka ji kowane shekara shugaban kasashen duniya za su hadu a majalisar dinkin duniya za a yi zama da cewa general assembly kowannan shekaran America na Nigeria shugaban Buhari ya je shekara baya ya je shekara mai zuwa kuma zai iya zuwa don haka wa'annan kuma ba su da karfin da security council take da shi duk abin da suka aiwatar za a dauka cewa security council wannan kasashe guda 15 din nan su zanna akai su ne suke da veto power su suke da final decision na duk ayyukan majalisar dinkin duniya security council din nan haka general assembly suna da yawa amma ba su da karfin fada amma majalisar security council su 15 ne amma su suke da kuma final decision na duk ayyukan majalisar dinkin duniya a kasashen duniya
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola jihar Adamawa Najeriya da wakilin mu Muhammad Salisu Garba da kuma wanda ya bada umarni Hailu Haile da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai